بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي بوغ ليش سانكي حدا أولا سانفيا تلهدي أشيرين دهدو قوتا سفر shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma 6 ga watan 12 a shekara ta 2015 ne na lissafi miladiya. Ko ci gaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin sani da fahimtar rayuwarsa da kuma daukar darasi daga karantarwarsa, wanda muke daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Har yanzu muna cikin karanta abinda malami ya rubuta dangane da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko muna abinda ya auku a kwanaki 5 kafin rasuwarsa, haka ne? Inda za mu tashi shi ne inda ya ce wa arada nafsahu lil qisasi, nan ne yawa. Bayan abinda malamin ya bayyana mana cewa ranar Laraba kwana 5 kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zafin ciwo ya tsananta gare shi har ya riƙa suma sallallahu alaihi wasallam, ya ba da umarni a zuba ruwa a kansa, wato a zuba masa ruwa daga rijiyoyi daban-daban, har aka fid da shi aka zaunar da shi, sannan kuma ya wato aka zuba masa ruwa har ya ce ya isa shi ne ya fita zuwa mutane. To bayan dai wannan abin da ya gudana, ya taro mutane ya ce a kira mutane zuwa gare shi zai wani bayani. Cikin bayanan nasa ya yi magana akan tsinuwa da ta tabbata akan Yahudu da Nasara saboda sun riƙi kaburukan annabawansu a matsayin masallatai ko wurin ibada, inda aka ce wani annabi ya mutu ko wani salihi ya mutu a aƙidarsu, to sai su mai da wannan wurin ibada, wurin sujada kamar da suke cewa. To bayan wannan ne sai kawo wata riwaya, za mu yi magana insha Allah bayan mun karanta wuri. Yace wa arada nafsahu lil qisas qa'ilan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bijirar da kansa ga qisasi. Qisasi yana nufin ramukan duk abin da ya yi ma wani, mana ya kira cewa duk wanda ne masa wani abu to ya zo ya rama. Yana cewa gashi man kuntu jallattu lahu dhahra fa hadha dhahri falyastaqid minhu, duk wanda na taba masa bulala a gadan bayansa to ga gadan bayana yau ya zo ya rama. Wa man kuntu shatamtu lahu irda, wanda kuma naci masa mutunci, shine ma'ana shatamtu lahu irda, al-ird shine mutunci, wanda na zage shi ko na fadi wata magana a kansa ta cin mutunci, sai ce fa hadha irdi falyastaqid minhu, ni ma ga mutunci na yazo ya rama. Istiqad, in an ce istiqada daga qawad, qawad shine dai ramu ko shine qisasi, da qisasi da qawad ma'anar su daya. Zaka ji a babin kitabul jinayat al-tafan fiqhu suna ambata, ai kun karanta risala a cikin maganganun da yake zai ce fa fihi qawad, ko ma'anan fa fihi qawad, qawad ana nufa fa fihi qisas, ramuko galibi an fi itlaqin qisasi ko akan in kisa ne, don kuma ramukon ciwo ne, misali wani ya yanke wani hannu, wani yanke wani abin nan hanci da makamancin ko kunne, sai ya ce to shi ma abin da za a shine qawad, a bada qisasi. Idan kuma diya ne za a faɗi diya, to shine dai sai yake cewa wanda ne masa wannan gashi nima na zauna yazo ya rama. asali wannan riwayar ya jero shi malamin ya hadu abubuwa ne da yawa wanda take gabaninta ya ciro ta daga sahihul bukhari kamar da ya ambata ko mun gani a lamba abin nan kai na kafin sa daga bukhari na kusa da karshen sa daga muwatta na imam malik wannan duka riwayoyi ne ingantattu sai kuma ya gitta wannan a tsakani bayan ta kuma sai ya kawo ta riwaya daga bukhari wannan shi yasa wasu suka rudu da cewa wannan maganar ita ma tana cikin sahih bukhari ita wannan iyama da magana cewa a zo a rama din nan ba ta cikin bukhari tana cikin kitabut tarikh na al imam al bukhari to shi yasa wasu sai ka ji sun ce kawai rawahu al bukhari rawahu al bukhari amma laysa fi sahih inma huwa fi kitabut tarikh kitabut tarikh al kabir wanda ya ambaci wadanda suke masu rauni a cikin masu riwaya asali akwai ta a riwayar daga ma'an ibn isa daga al harith ibn abd al malik ibn abdullah ibn iyas al laythi shi kuma ya roto daga al qasim ibn yazid ibn abdullah ibn qusayt shi kuma an abihi daga babansa an ata daga ata shi kuma ata'un an ibn abbas abdullah dan abbas shi kuma ya rawaito ne daga al fadl ibn abbas yayansa musan yayan abdullah dan abbas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu abdullah dan abbas yana shekara 13 ko 15 ko amma akwai yayansa shine al fadl shi yasa al abbas mahaifinsu ake kiransa abul fadl mahaifiyarsu kuma ummul fadl saboda shine babba shi al-fadl ibn abbas shine wanda suka riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba shi da lafiya yace a fito da shi din nan da shi da ali radiyallahu ta'ala anhuma to shine shi ibn abbas a matsayinsa na karami ya rawaito wannan riwaya daga iyayensa al-fadl ibn abbas al-tabarani da ya rawaito wannan shine wanda ya rawaito wannan kissar a cike fiye da sauran malami haka al-imam ahmad bin hanbal a cikin musnad At-Tabarani lokacin da ya kawo wannan sai ce la yurwa illa bi hadha al-isnadi wannan maganar ba a ruwaito ta ba sai da wannan isnadi din shi yace tafarrada bihi al-Harith ibn Abd al-Malik banda al-Harith ibn Abd al-Malik ba wanda ya kawo wannan lafazi din na maganar shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga gadan bayan sa adaka ga kuma mutuncin sa a taba mun fahimci wannan ne da haka malamai suka yi magana dai akan rashin ingancin iya wannan gurin sauran abubuwan kuma za mu ji suna nan a cikin sahih bukhari kamar yadda abun maganganun za su biyo baya har malam albani yake cewa wa huwa wato shi al-harith ibn abd al-malik yace wa huwa mimman la yu'rafu illa bi riwayati ma'anin hadha anhu yace shi kuma wannan al-harith ibn abdullah shine yana cikin mutanen da ba a san wani na riwaya daga gare shi ba umban da wannan ma'an ibn isa din har ya kawo kuma maganganu sauran malamai akai sai ce walam yadhkuruhu al-bukhari fi at-tarikh al-bukhari ma bi ambace shi ba ma a tarikh din haka nan ibn abi hatim illa bi hadhihi ar-riwaya ma'ana banda wannan riwayar al-imam al-bukhari da kuma abin nan ibn abi hatim duka ba su ambaci wannan mutumin da wani suna da wata riwaya cewa ya ruwaito ta ba umban da wannan don haka wannan riwayar shi kadai ya ruwaito ta kuma ba ta da inganci tare da cewa littafan tarihi sun ruwaito ta da yawa kuma za ka ga har masu rubutu akan adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iya shugabancin sa da kuma tawadu'un sa sukan kawo wannan cewa duk duniya ba a yi shugaban da yake da irin wannan hali ba yace in duk mutumin da na taba ma ya zo ya rama har aka kuma a ta wata fuska daban aka samu kristoci suna sukan musulunci saboda wannan riwayar cewa ashe ma annabin naku ba ma'asumi bane kuma shi kuma mahangar da suka hango yace annabin naku ma yana wa mutane ma laifi har ma yace su zo su rama su kuma sai ya zama cewa suna amfani da wannan domin wata manufar tasu daban amma duk wannan ba shine dalili ba asali da ta ingantan da ba wata fuska da za a soka a cikin ta alama ce ta tawadu ta shugabanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai magana kenan da suka yi akan wannan riwaya sannan sai yake cewa thumma nazala sannan sai ya sauka daga minbari fa sallal dhuhra ya sallaci sallar azhar thumma raja'a sannan sai ya koma fajalasa alal minbar ya sake zama akan minbari wa ada limaqalatihi alula fi shahna'i wa ghayriha ya koma ya sake maganganun sa da ya fara na farko shine maqalatihi alula fi shahna'i dangane da gaba tsakanin mutane cewa a guji gaba banda yin gaba banda wato duk abin da zai kawo wato raguwar kai fa qala rajulun sai wani mutum yace inna li indaka thalathata darahim wannan cikin wancan riwaya din ne ta tabarani sai ce ni ina da dirhami uku wani mutum sai miƙe shi ya rasulullah ni ai ina bin ka bashin dirhami uku fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fa'atihi ya fadl yace ya fadl ibn abbas je ka bashi dirhami uku dai bashi thumma awsa bil ansari qailan sannan sai magana akan al-ansar cewa a kula da su a ba su haƙƙin su yana cewa to ita wannan maganganun na cikin da yayi akan magana al-ansar duka tabarani ya rawaito su amma kuma ba sa cikin sahih bukhari a iya riwayat tabarani aka samu wadancan abun banda wannan da zamu zo wanda zamu zo yana cikin bukhari Allah sa kun gane abu shinen ya rawaito su gutsure gutsure amma kuma a cikin at-tabarani a cike suke sai dai kuma wannan isnadin nasa bai inganta ba waɗannan kuma wanda suke a cikin sahih bukhari ga su zamu ji sai ce usikum bil ansari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ini muku wasiya da al ansar fa innahum kirshi wa aibati domin ku su al ansar su ne jama'ata su ne kirshi asalin kirshi shine kayan ciki wato tumbi shine ake ce ma kirsha har zuwa yanzu haka ake ce masa da larabci tumbi din nan dai da muka sani sai ce al-ansaru sune kamar sai sune tumbina abinda ake nufi malamai suka ce sune jama'ati jama'ati ay al-umma da ni bangaren su ne su bangare na ne mun gane wa aibati kuma sune jakar ajiyata ta sirri ma'ana sune jakata ta ajiye sirri shine mawdu'u sirri wurin ajiye sirri shine ake nufi da aiba aiba asali ita ce jakarka da in zaka yi tafiya duk tafiyarka baka barin ta a gida ai kowa in zai tafiya akwai wata jaka da ba biri a gida ko kayansa da yafi bukata a kowanne yanayi a rayuwarsa a ciki yake sawa sa dan kum da man shafawa da kayansa da zai in ya je wannan gari da zai tafi zai dan cancanza to wannan jaka da kake irin wannan matsayi a wurinka ita ake ce ma aiba sunanta kenan to shine sai yake cewa su al ansaru su ne jama'a ta kuma su ne mawdu'in da nake aje sirri na wato su ne wuraren ko mutanen da nakan yi sirri da su saboda matsayin da suke da shi a wurina Allah samu na gane sai ce wa qad qadau allazi alaihim kuma hakika sun gama abinda Allah madaukaki ya wajabta a kansu ma'ana abinda da suka yi alkawari za su yi na bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bada makwanci da bada wurin zama da tsare imani da taimakon sa daga duk wanda yake kokarin ya taba shi to ai sun yi wannan aiki a wani lokaci yake fadin wannan tunda rayuwarsa ta zo ƙarshe dama asalin alƙawarin tsakanin sa ne da su zai baro Makka zai zo Madina za su zaunar da shi za su bashi wurin zama za su bashi kariya duk wanda ya taba shi za su taba shi to yanzu gashi rayuwarsa ta zo ƙarshe ai aikin su ya kare kun fahimci zancen to shine sai yake cewa qad qadau allazi alaihim kuma abin da yake kansu da suka dauki nauyi suka dauki alƙawari za su yi shi sun dauke shi ai sun sauke shi sun gama shi wa baqiyal ladhi lahum abin da ya rage shine nasu haƙƙin a basu shine ma'ana wa baqiyal ladhi lahum ana cewa alaihim ay min alhuquqi wa lahum aidan min alhuquqi abin da yake kansu na wajibi su bayar abin da kuma yake nasu a basu na haƙƙi shine abin da yake nufi abin da ya rage yanzu shine ku sauran mutane wato ku ba su haƙƙin su faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an sayyi'an musiihim daka aikin da za ku yi ku sauran musulmi dangane da al-ansar shine idan a cikin su an samu muhsin wani wanda ya kyautata to ku karbi abin da yake na kokari na kyautatawa din nan wa tajawazu kuma ku ketare ku yafe an musiihim wanda duk ya munana muku mana al-ansar kar a taba su in mutun yayi kirki a cikin su fa bi hawa ni'mat ayaba masa a karbi wannan abin kirki da ya aikata ma'ana karba ana nufin a yarda da shi kuma a zauna da shi lafiya karba asali ta ba da lada wannan ta Allah ce ba ita yake fada ba nan yana zancen cewa duk mutumin da ya aikin kirki to a yarda da shi a zauna da shi lafiya wanda kuma yayi mummuna me za a yi masa ai yafe masa saboda wannan falala da yake da ita ta cewa yana cikin al-ansar waɗanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana ashe ba a rurusa aikin mutum ko ba a rurusa aikin mutum a lalata shi saboda yayi wani abu muddin abin nan ba kafirci bane to ba wanda yasa yazo rurusa masa addini yace yanzu al-ansar sun yi ridda kamar da shi'a suke gani gaba ɗaya al-ansar da muhajirun ma gaba ɗaya wai sai mutum uku bayan rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji aqidar shi'a duk musulmin duniya kafirai ne sai mutum uku a ƙaryar da suka ruwato daga Ja'far as-Sadiq shi kuwa bai faɗi wannan magana ba Allah ya tsare shi sai shi wa fi riwayati annahu qala a wata riwayar abin da yace shine innan nasa yakfuruna mutane fa suna yawa ko wa faqil al-ansar kuma al-ansar suma za su yi nauyi hatta yakunu kalmilhi fi at-ta'ami na'am wa taqillu al-ansar kai na'am wa taqillu al-ansar suku al-ansar za su yi kadan mutane za su yawaita al-ansar kuma za su yi kadan hatta yakunu kalmilhi fi at-ta'ami har sai sun zama kamar yadda gishiri yake a cikin abinci mun ga gishiri a cikin abinci da yawa ake sa ko kadan kadan ake sawa to shine abin da yake nufi ma'ana tunda al-ansar dinnan iya waɗanda suka yi wancan rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi ansar tunda kuwa za su yi ta rasuwa za su yi ta rasuwa ai kaga maganar al-ansar kuma za ta zo ta ƙare shine abin da yake nufi har za su zama cewa ba abin da ya rage a cikin su illa kalmilhi fi at-ta'ami faman waliya minkum amran duk mutumin da ya shugabanci wani lamari shine waliya minkum daga cikin ku ya zama jagoran wani lamari ya burru fihi ahadan wanda zai cuci wani a ciki aw yanfa'uhu ko ya amfane shi falyaqbal min muhsinihim to ya karbi abun kyau daga mai kyau daga mutumin da ya kyautata wa yatajawaz an musiihim wanda kuma ya munana a cikin su ya yafe masa wannan da yake nan wata riwaya ce ta wancan kauli din duk wannan kamar da ya ambata yana cikin sahihin bukhari da haka riwaya ce ingantacciya thumma qala bayan nan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata magana mai muhimmanci ita ma dukkan dai maganganunsa masu muhimmanci ne sai ce inna abdan khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahrati ad-dunya ma sha'a wa baina ma 'inda fakhtara ma 'inda sai ce inna abdan wani bawan Allah bai faɗi waye ba wani bawan Allah khayyarahu Allah Allah ya bashi zabi baina an yu'tiyahu Allah baina an yu'tiyahu tsakanin abubuwa biyu ko dai ya bashi min zuharatid dunya ya bashi fulawar duniya jin dadin duniya mulkin duniya kudin duniya fantamawa a duniya masha ai bashi abin da yaso wa baina ma indahu ko kuma ya zabi abin da yake wurin Allah ya zabi abin da yake wurin Allah fakhtara ma indahu sai zabi abin da ke wurin Allah baya san duniya ba duniya sai ta dame shi ba qala abu sa'id al-khudri sa'd ibn malik ibn sinan radiyallahu anhu da yake shi ya roto wannan gefen na hadisin qala sai yace fabaka abubakar kawai sai muka ga abubakar yana kuka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai muka ga abubakar yana kuka qala sai yace ma'ana shi abubakar fadainaka bi abaina wa ummahatina mun fansar da iyayenmu maza da mata gare ka ya rasulullah fa ajibna lahu sai muka yi ta mamakin inji abu sa'idin al-khudri muka yi ta mamakin wannan magana ta abubakar fa qala an-nasu sai mutane suka rika cewa unzuru ila hadha ash-shaykh kai ku dubi wannan dattijo suna nufin sayyidina abubakar ku kalli wannan dattijo يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin wani bawan da Allah ya bashi zabi ko dai ya bashi duniya ko kuma ya bashi abin da ke wurin sa na lahira wa huwa yaqulu alhali shi kuma kun ji shi yana cewa fadainaka bi abaina wa ummahatina mu muna neman muna bada fansar iyayenmu maza da mata gare ka mana iyayenmu fansa gare ka فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير سيدك باي سي موكا غاني ashe ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan bawan da aka bashi zabin ko ya zabi duniya ko ya zabi lahira din wa kana Abu Bakrin a'lamana sai ya zama saboda wannan muka fahimci ashe Abu Bakar duk yafi mu ilimi shi wannan abun ya fahimta daga cewa inna abdan kaga sauran ba su fahimta ba amma sayyidina Abu Bakar ya gane abinda ake nufi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake ban kwana cewa Allah ya bashi zabi ko dai ya zauna a duniya a bashi dadin duniya ko kuma ya koma lahira shekara 63 ni shekara 63 har yanzu a wurin wani mai karfi ne har yanzu ko ba a raunana sosai ba eh don haka in duniyar aka ce ana so yanzu ku duba ku ga yadda ɗan 80 ma suke kwadayin duniya ko ba haka bane dan 80 yanzu aka ce za a ko 70 a tsaya takara a tsaya menene ana neman komai haka zaka samu amma kaga inza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 63 in yana son duniyar za a bashi ya cigaba da ita in shugabanci ne gashi nan idan duniyar dadin duniya ne da kuɗi da sauransu duk za a bashi amma sai ya zabi abin da ke wurin Allah sai bar duniyar nan a shekaru 63 kawai eh 63 sun kai a ce musu kawai ko ba haka bane in dai ka in ana kwatantawa da yadda dan adam yake so ya dade a duniya ashe kuwa lalle Allah subhanahu wataala ya zabi manzansa sallallahu alaihi wasallama ne domin ya koma zuwa gare shi ya samu jin dadin sa jin dadi da wamamme wanda babu kadar a cikin sa babu rikici babu wani abu da zai gurbata masa shi sallallahu alaihi wasallam thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kafin mu wuce wannan malami suna kafa dalili da wannan hadisi akan cewa duk sahabbai babu wanda ya kai sayyidina Abubakar ilimi da nassin maganar Abu Sa'id al-Khudri ko Abu Sa'id al-Khudri shi ya faɗi wannan kuma a cikin sahabbai babu wani wanda ya ƙaryata wannan wanda shi ma wannan ɗaya ne daga cikin dalilan ijma'i da malamai suke dauka cewa an yi ijma'i tsakanin malamai ai kun fahimci zancen cewa babu wani wanda ya kai sayyidina Abubakar ilimi duk cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zurfin fiqhun sa shi yasa har ya faɗi wannan magana akan sayyidina Abubakar gata nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min amannin nasi alayya lalle a cikin mutane wanda yafi kowa baiwa a kaina kunga annasi yace ba baiwa ta Allah ba wannan dama daban take a cikin mutane waɗanda na zauna da su suke min wata baiwa baiwa ana nufin wanda yake sun taba min wani abu a duniyan nan na taimako da dukiyar su da kusantar su da shawarar su to wanda zan iya cewa yayi min baiwa da duk dan adam babu wani dan adam da yayi min irin wannan baiwa fi suhbatihi wajen abokantarsa abokantakarsa wa malihi da kuma dukiyar sa sai ce to babu daga cikin waɗanda suka fi wannan yace Abubakar shine sayyidina Abubakar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sani Allah ya ilmantar da shi kun ga wannan a wani lokaci ne ya faɗi wannan magana ƙarshen rayuwarsa ne ya faɗi wannan saura kwana 5 ya rasu ya bar duniyar nan ya faɗi wannan magana inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani ilimi Allah ya gaya masa cewa bayan ya rasu Abubakar zai aikata wani laifi da zai bata aikin sa ya zama kafiri Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan magana shi dai kenan yanzu kowa daga cikin mu mai hankali ne yaqinin da zai tafi da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyar nan yana cikin halin yarda da Abubakar ko kuma akwai matsala tsakaninsa da Abubakar babu ba wata matsala yarda ce cikakkiya tun daga irin abin da ya ambata bal ma bai ƙara zancen ba bari mu ci sai ce walau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi idan da zan riki wani khalili badadi mun sha magana dai akan me ake nufi da khalili in an ce khalilin ka masoyi soyayya da tafi matsayin hubbi ai mun san hubbu soyayya ordinary soyayya kuma dai matakanta da muka taba bayani wani lokaci to hulla tafi mahabba shine soyayya da za ta ratsa bargo ta ratsa jini da tsoka ta yadda ba za a samu gurin da wata soyayya za ta iya shiga ba saboda kama ƙasa da wannan soyayya da ta yi shi yasa ake kiranta khulla li'annaha tatakhallalu baina aljildi waljismi wal 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 dam za ta rarratsa ta shiga ta penetrating cikin jini da tsoka saboda karfin inda soyayya take shi yasa ake kiranta hulla me ita kuma ake ce masa khalili mun gane abin to tunda Allah madaukaki ya riga ya riki annabi ibrahima khalili ne kuma kenan akwai hullar Allah tare da shi a jikin sa kenan haka nan ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin khalilin sa a sai akwai hullar Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san Allah ya ratsa jikin sa ta yadda wani san daban irin wannan ba zai samu wuri ba irin na Allah ake nufi mun fahimci abin amma sauran soyayya ta kasa ta dan adam za a same ta to sai ce ba dan na riki ubangiji na shine khalili na ba lattakhaftu abubakrin khalila da abubakar shi zan dauka a matsayin mai wannan irin soyayyar a zuciyata dan Allah ku duba wannan irin magana yanzu mai wannan matsayin a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani mutum a yanzu zai zo ya ce masa kafiri saboda kawai sun samu sabani da Aliyu ko ma ba ma wani sabani zamun sabani da aka samu tsakanin zamanin abin da ya shafi fitina tsakanin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu da Aliyu shi ma akan matsalolin ijtihadi zamu zo mu yi magana akan su wani lokaci wanda kun sha daji amma sayyidina Abubakar me yayi wa Aliyu Aliyun da ya zauna karkashin sa ya zauna a matsayin wazirin sa da shi suke tafiya duk jihadin da aka yi zamanin manzo Allah a zamanin Abubakar da Aliyu aka yi ko ba haka bane Aliyun da ya yadda da Abubakar saboda yadda da shi ne ma ya auri matar sa ko kuma da wannan Asma'u bintu Umais matar waye matar sayyidina Abubakar waye aure ta bayan rasuwar sa sayyidina Aliyu ne ya aure ta har suka har ya zama cewa ya rike masa danta Muhammad dan Abubakar wannan in ba soyayya ba me yake gudana kuma dama can matar dan uwansa ce Ja'far Ja'far dan Abu Talib to waɗannan abubuwa shine za su baka mamaki ashe dai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da Abubakar kuma har ya fadi ya koma zuwa ga Ubangiji ya rasu to yana halin yarda da Abubakar Abubakar mutumin kirki ne abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa kuma Aliyu radiyallahu ta'ala anhu Abubakar mutumin kirki ne a wurin sa mun yarda da wannan ko ba haka ba dan haka ashe kenan duk wani mutumi da zai zo daga baya yi hukunci akan Abubakar to bai kai Aliyu ba bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai yanzu hukuncin manzon Allah da hukuncin Aliyu shi yafi muhimmanci a gunka ko ko hukuncin san zuciya da waɗanda wasu makiya addinin musulunci suka kirkiro wani tarihin ƙarya suka dangana wa musulunci suka kafirta Abubakar a cikin sa shi zaka bi ko ko wanne zaka bi Allah sauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana sa akan Abubakar yace ba dan ya riga ya karbi hullar Allah ita ce a jikin sa ba to da Abubakar zai dauka a matsayin khalilin sa wanda babu wani dan adam da yake so a duniya da ya kai shi shi yasa har Amr ibn al-As ya tambaye radiyallahu ta'ala anhu taran ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa duk cikin mutane wa kafi so sai ce Aisha Aisha kawai kalma ɗaya ma ya faɗa bai wani sharhi ba sai ce a cikin mazafa domin can ai tambaye sai a cikin mutane ko to sai kawo masa mace matar sa ce kuma dama wannan haka ne sai ce a mazafa sai ce Abuha babanta shikenan magana ta kare wanda yafi so matar sa Aisha sannan kuma babanta Abubakar radiyallahu ta'ala anil jami'i duk wannan ingantattun hadisai ne suka ruwaito su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau shi za a dauko wata riwaya daga wanda bai zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma ƙarya akai masa yanzu wannan magana da za a ce an ruwaito Ja'far Sadiq Ja'far As-Sadiq ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayo shi rasu shekara ta 148 ya rasu 148 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga lokacin ma a lokacin ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu lokacin khalifofi duk ma babu shi ba a same shi ba to amma ai masa ƙarya mu mun tabbata ƙarya ake masa domin ahlul bait ba an shi abin asla ba abin da ya hada ahlul bait da shi ahlul bait mutanen kirki ne mutanen gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda dole mutun ya so su amma a ruwaito wannan magana a ce bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sahabbai duk kafirai ne wai sai mutum uku duk duniya ta bar musulunci duk tarbiyar annabi ta lalace gaba ɗaya abin da ya karantar wai an yi hasarar sa saboda kawai ba su dauki Aliyu a matsayin khalifa ba sun kafirta kai ka dauka an kawo mutane ne domin su yi khalifanci ba su bautawa Allah ba Allah soyi to ga dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da yake fadi yace walakin ukhuwatul islam amma abin da ke tsakanin mu yan uwan taka ce ta musulunci wa mawaddatuhu da kuma soyayyarsa kai sai yace la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba abubakar kada a bar wata kofa a masallaci sifa ce an toshe ta banda kofar abubakar masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda yake tunda kun san irin gine na da gine-ginen da ba a cika bada hanyoyi tsakani ba sai ga daga wannan gidan mutun ya shiga wannan gidan daga wannan gidan ya shiga wannan gidan yadda in kun ba ku manta ba dai yadda local irin ginin mu yake da su ma da haka Madina take yawa to za ka ga cewa ga masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai kofofi nan akwai kofar Umar da daga gidansa in ya fito da kofarsa za ta shigar da shi cikin masallaci akwai kofar Abubakar akwai kofar Uthman akwai kofar Ali haka to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ce duk wata kofa da ta yi leading zuwa masallaci daga wani gida a rufe ta banda kofar Abubakar ita kadai za a bari har malamai suke hango suka ce wannan dalili ne shi ma ko in ce alama ce da za ta nuna cewa ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa in fa ya tafi wanda zai ci gaba da wannan aiki na shugabancin al'umma shine wa Abubakar shi yasa har lokacin da yace a kawo takarda zai rubutu wani lokaci kafin wannan da zamu zo mu magana akai sai ce kai amma bari domin na san da Allah da mu'mini ba za su zabi wani ba in ba Abubakar ba yace bana buƙatar ma sai na rubuta wani abu an fasa ku tafi ciki na aka fasa banda waccan da zamu zo mu magana akan ran Alhamis ga tana ita zamu shiga yanzu Allah ya samu fahimta sai ce illa baba Abubakarin sai kuma muka shiga yace qabla arba'ati ayyam tunda dama malamin ya dan gugutsuro abubuwa ne haka dai can da nan ya harhado ba a jere maganar tasa take ba ya dai zabo wasu abubuwa da suka auku kwanan hudu kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su zamu ji yanzu sai sai wa yawmal khamis sai kuma ranar alhamis qabla alwafati bi arba'ati ayyam kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kwana hudu qala yace wa qad ishtadda bihi alwaj' a lokacin nan ciwo ya tsananta gare shi sai ce halummu aktub lakum kitaban lan tadillu ba'da ku taho ku kawo mu ko ku zo zan rubuta muku wani littafi ma'ana zan rubuta muku wata takarda ko wani rubutu wanda ba za ku bace ba a bayansa wa fil baiti rijalun a dakin a lokacin akwai wasu mutane fihim Umar lokacin akwai Umar a ciki fa qala Umar a lokacin sai Umar yake cewa kad ghalaba alaihi alwaja ai ciwo ne linjayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa indakum alquran qurani fa yana nan a hannunmu hasbukum kitabullah littafin Allah ya ishe ku fa ikhtalafa ahlul baiti sai mutanen da suke dakin suka saba ahlul baiti nan ba ana nufin ahlul baiti dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam najini ana nufin waɗanda suke mutanen da suke cikin dakin sai suka sassaba waqtasamu har suka kusuma wannan shi aje a kawo mutun da yace a kawo wannan shi a ba komai da Allah ku saurara masa yana cikin halin da ya kamata mu tausaya masa ciwo ne ya tsananta gare shi kun fahimci wannan saban yanzu a hankalce akwai laifin an yi wannan saban haka mutum ba shi da lafiya sai aka yi sabani a kansa cikin mutumin da ya saba maganganu in ya bada umarni akan fahimci wajibi a ciki akan fahimci mustahabbanci a ciki akwai wajibi maganar da in yayi saboda yanayin yadda ya fade ta akan dauke ta lalle wannan wajibi da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda kuma za a dauka umarni ne amma kuma ba lalle ba na wajibi ba su sun fi kowa sanin sa sun fi kowa sanin halinsa mun fahimci abin da haka wannan sabani da suka sabani ne na sharar sabani da akan yi tsakanin dan adam da dan adam maganar a kawo wani tunani a wurin a ce ai akwai wasu ma masu yin munamuna so ake ai yana zan mutumin da yake wannan zance ɗayan biyu ne ko mutumin da dama ya taso daga wani tunani wanda irin wannan harkar ita ce al'adar su kun san a tsari irin na aqidar farisanci ta mutanen Iran a addinin majusanci sarakunan su bauta musu ake kuma dole duk wanda ya mutu to dole ɗansa ne zai gado nasa ba zancen a zabe shi wannan aqidar ita ce ta yi tasiri a cikin addinin Shi'a suka dauka cewa dole su mai da addinin musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zama haka Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasu bai ayyana kowa cewa shine khalifa ba wannan shine tabbataccen abu ayyanawa ana nufin nassi nassi kuma ana nufin maganar da ba ta da fassara sai guda daya shi ake nufi da nan mun gane wannan bai fadi amma akwai nassoshi maganganu da yayi da akwai ishara a cikin su kamar wannan maganar a rufe kowace kofa banda ta Abu Bakar akwai matar da ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran tana cewa ya rasulullahi ina da wata bukata sai ce je ki dawo sai ta ce in na dawo ban same ka ba fa sai yace je ki gun Abu Bakar malmai suka ce abinda yake nufi domin karshen rayuwarsa ne suka ce in ka in ya dawo ko in ta dawo ta samu ya rasu ina za ta shine sai tura ta wurin Abu Bakar duk waɗannan isharori masu yawa sun nuna cewa sayyidina Abu Bakar shine zai zama khalifa amma matsalar ita ce matsalar khalifancin nan matsalar waye zai zama shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu Shi'a su a wurin su dama sun dauke ta ina so da na sha bayyana mana wannan a darusan minhajus sunna ku gane wannan abu abin da yasa abin ya zama haka a addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi maganar shugabanci magana ce mai muhimmanci amma mai sauki ba sai akai ba ta da muhimmanci ba amma ba rukunin addini bace da rukunin addini ce to tun kafin lokacin rasuwa ba wai sai mara ba sai rayuwarsa ta zo kusa da ƙarshe ma ya fara rashin lafiya ba da tun lokacin zai rika fara bayani yadda yake mana bayani akan la ilaha illallah yadda yake mana bayani akan kar abauta wani sai Allah yadda yake mana bayani ai masa da'a yadda yake mana bayani akan ba shiga aljanna sai an bi shi to irin waɗannan abubuwan tun farkon zaman sa ma a Makka zai fara magana akan wannan lamarin na shugabanci inda ita ce a'azamu arkanil islam kun gane wannan abun amma da yake su a aqidar da Shi'a suka taso da ita musamman a fikira tsohuwar fikira ta Persian dynasty wanda ita ce dama ta yi tasirin da ta yi a cikin wato tsarin abin da ake kira ga Shi'a dama su haka tsarin su yake sarki abun bauta ne mun fahimci wannan duk sarki da sujada da a roke shi a ce ya wane ka cece mu duk haka suke yi sannan kuma tare da abauta wuta sannan ƴaƴansa jininsa duk wanda yake jininsa ne to a matsayinsa suke sai suka dauki wannan fikira suka kawo ta cikin addinin da Allah madauki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wannan shi haifar muka samu wannan rikici Allah ya sa kun gane abin nan amma in ba haka ba ordinarily abinda Allah madaukaki ko in ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummarsa akai ita ce ne abautawa Allah shi kadai sannan kuma abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya rasu ga Qur'ani nan ga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har tashin alkiyama babu wani daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗansa ko jikansa ko wani ne wanda zai zo ya canza wannan addinin da Allah madauke bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yadda da wannan ba sai a yadda ba da haka addinin Allah shine wanda annabin ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa Allah sa kuna ganewa to abin da ya bar mu akai shine ya rasu bai ce inna mutu wani ne khalifa ba maganar da yayi aghadiru khum ba ta da alaka da maganar a maganar shugabanci magana ce ta cewa wanda ya zama aliyu mutumin abin wanda na zama abin so ne a gare shi abin jibinta to aliyu ma rabbiyallahu ta'ala anhu shima abin so ne abin jibinta wajibi a so ali iyakar ta kenan ba maganar shugabanci bace wannan maganar mun yi ta a lokacin da mu karanta wannan abun ku a baya mun kun fahimci wannan don haka ku ka fahimci wannan zance abin da ya kawo wannan zance asalin wacin wannan tasiri na waɗancan fikirori na shugabancin a harkar ko tsarin shugabanci a daular Farisiya shine ya shigo cikin harkar Shi'a kuma suke hukunci akan al'umma da wannan irin tunani cewa ai wajibi me ya faru wannan abin ne? A su a tunaninsu dole ne ya zama wani ne daga cikin jinsin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai shugabanci kamar yadda su suka saba a wannan aqiduna su to shine sai faqala Umar qad ghalaba alaihi alwaj'u wa indakum alquran hasbukum alkitabullah fahtalafa ahlu albayti wahtasamu sai suka yi sabani har suka yi jayayya faminhum man yaqulu a cikin su akwai mai cewa qarribu yaktub lakum rasulullah ku kusanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta muku wa minhum man yaqulu a cikin su kuma akwai wanda yake cewa wa minhum man yaqulu ma qala umar a cikin su kuma akwai wanda yake fadin abinda umar din can ya umar ya fada din can falamma aktharu lughat yayin da rikici hayaniya ta yawa a wurin na sabani wal ikhtilafu da kuma sabani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umu anni ku tashi daga gare ni shikenan ba a sabani a wannan wuri ku tashi shikenan suka tashi ko tsaya zamin yawa to shine sai wannan riwaya kamar da ya kawo ta kamar da muka ji yanzu akwai riwayoyi da su musamman in kana karanta littafin shi wannan hadisi da muka ji shine hadisin da zaka ji shi'a suna tabbiki a kansa suna kiransa hadithin raziyyati yawmul khamis ko raziyyati yawmul khamis tashin hankali da damuwa da musifa ta ranar alhamis su wannan hadithin suna kawo shi a matsayin ita ce ranar da ko ɗaya daga cikin ranakun da aka fara juyin mulki haka suke cewa ko aka samu conspiracy aka samu wani connivance tsakanin sahabbai suka kutu-kutu suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin wasiyar abinda Allah ya ce a gaya wa mutane cewa Aliyu ne shugaba kada abun haka suke faɗa sa kai ka ce wani abu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba faɗin abun a baya ai kamar yadda na gaya mana in har harkan nan ta shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai muhimmancin la ilaha illallah da ya kamata a jita tun ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara magana a Makka zai magana akan ta ko da ke su a riwayoyinsu sun ce da mu ai an yi isra'i da shi ma da mi'raji sau 120 ana yin isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk zuwan da aka yi wai sai an gaya masa to Ali ne fa khalifa bayan ka yadda aka bashi sallah wai haka aka bashi wannan irin zancen haka suke cewa kuma annabi Yunus abinda yasa kifi ya hadiye shi wai da wururi yayye tantama saboda an tambaye shi akan khalifancin Ali shine Allah yasa kifin ya hadiye shi duk wannan kana karanta littafin shi'a da tatsuniyoyin su duk zaka ji wadannan abubuwa amma dai su ba ga yawa mutane irin wannan rashin hankalin suke ba yau da wahala ka ji me shi'a yazo yana tallan wannan abun yace ai ga yadda yake a rubuce to waɗannan abubuwan su a aqida su da ma ba ruwansu da harkar sahih bukhari in ka ji sun kawo ma sahih bukhari to akwai wani abu ne a ciki da su a hangen su zai wa abin da suke so hidima duk da cewa ba zai musu hidima ba bayan da za a yi sahih bukhari ya zama yana nuni zuwa ga ai addinin shi'a ashe da su bukhari da sun zama shi'a kuma haka bane da waɗanda suka rawaito wannan hadisi su yafi kamata su zama sun bi wannan hanya marar kyau wanda ta saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sukan kawo wannan kamar wannan irin su Tijjani Samawi cikin littafin Safin Mahtadaitu irin tatsuniyoyin da yake yi sun kawo wata riwaya ta cewa Sayyidina Umar shine ya faɗi wata kalma cewa a Hajar shi da ya tashi san ƙaryarsa sai kawo wannan lafazin wanda ba a Bukhari yake ba sai kawo wannan yace a Bukhari yake shi yasa saka wannan ɗan shi yana rantsuwa cewa wallahi tallahi Umar ya faɗa kuma yana nan a Bukhari ko ba cikin Bukhari da aka malamai suka yi ta bayanin waɗannan abubuwa asali mai ma'anar al-hajar al-hajru shine rudewa da zautuwa zautuwa a ce wane ya zautu ya shiga wani yanayi na fita daga hankalinsa wannan maganar bata fito daga bakin sayyidina Umar ba mun kunce wannan zancen alal aqalla cikin sahih bukhari babu wannan magana sannan kuma a cikin sahabbai babban abin da suka faɗa shine wannan magana cewa shin ciwo ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani ko me
kuma akai sabani wannan kuma ba wani sabani ne na damuwa ba kamar yadda an bata mana da su abu ne a dabi'ance dabi'ar dan adam babu mamaki dan sun saba kuma sannan kamar da mun sha fadar wannan magana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita din nan aka fita wannan me yake nuna mana yana nuna mana wannan abin da zai fada ya rubuta din yana cikin wajiban da idan bai fade su ba bai isar da manzanci ba koko baya ciki Allah ne ya ga masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata ko inda abinda bai rubuta din nan ba ran da yace a kawo takaddan nan ba a kawo ba in yana cikin wancan abinda wajibi ya isar da shi to ya saba ma ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika kenan za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai isar da manzanci ba duk wanda ya faɗi wannan zancen daga cikin shi'a ya tuhumu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar da manzanci ba cewa ashe sahabbai sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfi ina mala'ika jibrilu da aka bashi ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare wa'ayi ma musamman a duniya ashe akwai dan adam inda zai fi karfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi faɗin abin da yake so idan kafiran Makka wanda suka kore shi waɗanda suka yi kokarin kashe shi waɗanda suka hana shi zaman lafiya ba su hana manzon Allah faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaushe nasa na kusa sahabbansa na kusa daga maganar sun ce a ciwo ne kuma wannan ta zama ita ce hani wannan ba hani bace hani ita ce abo a ce ya ce zai faɗa ko a sa hannu a rufe bakin ko ba haka bane akwai wanda yi wannan abu ko wani ya ce ma ku karasa shi a kashe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wannan wasan da ake su da yake in suna maganar su suna magana ne manzon Allah sama kamar ordinary mutum haka suke magana shi yasa har suke tsammanin wani ma zai iya hana shi ba da wani sako yaya wanda Allah ya aiko shi zuwa ga duniya shi kadai ya isar da kalmar da tafi komai muhimmanci ita ce la ilaha illallah kuma ya isar da ita sannan kuma wani dan adam daban kuma a cikin ma wanda suke kusa da shi kuma banda wannan akwai manya-manyan waɗanda suke kusa da shin har yanzu ina Aliyu radiyallahu ta'ala an Aliyu yana wurin ko ba wurin yana wurin yana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda aka yi sabanin da su me yasa Aliyu bai kawo ba in Umar ya ce kar a kawo ya kamata a rika amfani da hankali haka ko saboda an samu wata riwaya Abu Khari ce to gashi nan Abu Khari ai kaza da kaza zuwa ta rashin hankali da shilme saboda su Tijani Samawi dai ma duk shugabanni ne a ƙarya a duniya har yanzu suna nan kuma ba su daina ƙaryar su ba to amma kuma sai a rudi mutane da jahilci saboda mutane ba karatu suka yi ba akwai wannan wani littafi da wani malami ya mai da martani akan waɗannan matsaloli da dai ba mu da lokacin da zamu ji komai a cikin sa ya dan kawo mana wasu maganganu na malamai akan me yasa aka yi sabanin a wannan wuri asali ma da riwayar asali yadda take a cikin Bukhari bari mu ji abin da ke cikin hadithin Ibn Abbas cikin Sahih Bukhari ya ce ne lamma hadara rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hudira rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da rasuwa ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti rijal a dakin akwai mazaje akwai mutane faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halummu aktub lakum kitaban la tadillu ba'da ku kawo ku zo rubuta muku wani rubutu wanda ba za ku bata ba bayan sa faqala ba'dhu yanzu kenan misali in mutum ya dauki wannan ya ce a zo zai rubutun da ba za a bata ba bayan sa to ba a yi rubutun ba ashe an bata kenan sahabbai akan bata suke kuma bata suka yada wa mutane kun fahimci wannan zancen yawa ashe wannan umarni ne na istihbabi haka suka fahimta a lokacin istihadi suka fahimci cewa kamar irin yadda dai aka samu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wani umarni wani yayi wani bai ba haka suka fahimci abu ba wani abu ne na wajibi suka fahimce shi a lokacin ba kuma ba wani abu ne na al'ada da ya saba wa al'ada dan adam ya fahimta irin wannan ba to shine sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahu alwaja faqala ba'dhum sai wasu suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo ne ya rinjaye shi wa inda kumul qur'an hasbuna kitabullah
فاختلف اهل البيت سي متان سكي داكين سكا سابا فاختصموا سكي ساباني فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك هم غوني شيني نسن ابن دكي سكي مو بنجي ابو يوا سي واسو كما سكا فدي ساباني هكا فلما اكثر اللغط ba allaghu bane allughat allughat shine hayaniya wannan yace wannan yace kuma akasa fahimtar zance zance ya cakude wal ikhtilaf da kuma sabani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce qumu ku tashi qala ubaydullah ubaydullah ce fa kana ibnu abbas har ibnu abbas yana cewa innar raziyata kullar raziya ma hala baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina an yaktuba lahum dhalikal kitab li ikhtilafihim wa lughatihim yace lalle musifa matsayin musifa ta kai shine wannan abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta rubutunsa wannan sabanin ya jawo abu kun ga nan ba cewa yi sahabbai sun yi laifi sun yi kaza ba a sabanin ya dora abu kuma wannan sabani aladance sabani babu wani wanda zai za a ce yayi wani kutukutu da ya kulla wani makirci dan ya ture wani shi wanda aka ture din a fahimtar shi a ai yana wuri ko ba kuma ne Aliyu ne kuma Aliyu yafi kowa karfi a cikin su ingancin karfi ne da ake zance ko ba ka a yanda ake ba da labarin Aliyu da sai ce kai ba ku isa ba wallahi ba za a yi mun wannan darun anan ba tunda an san ni ne za a baiwa ku bari sai ya rubuta ko ba ka bane bai yi ba in ka tambaye shi sai su ai ka san shi annabi ya ce masa kada ya kawo sabani to ai sabanin gashi an yi shi a gaban annabi shi yasa ma sabanin yace ma ku bari ku tafi Allah ya sauke wato ina mamakin yadda mutum me yake mutumin da yake mai hankali ko da yake rashin karatu ba abinda ba zai saba in mutum bai karanta addinin musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimce shi ba to ko wani rashin hankali zai iya shiga kansa kuma dama abinda ke ginuwa har mutum ya iya karbar fahimtar shi'a a waɗannan irin matsalolin shine asali yadda abun yake na asalin ba mu san shi ba an shiga kauye an ga yawa mutane labarin da a lokacin suka fara jin sa da a ce sun ji foundation din yadda abin yake tunfutuni ai kaga mutun zai ce kai mu ba haka muka fara jin muka saba jin sahabbai suna yi ba sai ce sahabban nan ni na shaida masu istiqama ne masu natsuwa ne masu kaza masu sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun yi wannan a wannan wuri wani dabu ne matukar sa da zaka ce sun yi kuskure amma ba a zo a fassara shi da kokarin juyin mulki ba wai wannan mulkin ne ma tukuna mulki me ina mulkin da yake wannan mulki aka samu ku je ku duba tarihin sayyidina abubakar ai mun karanta a baya a cikin minhaj sunna me sayyidina abubakar ya samu da ya au mulkin nan wahala ba wani abun duniya da ya samu in dai ana kwace mulki domin ai duniya ne to abubakar bai samu duniya ba kudin sa gaba ɗaya karewa yi a taimakon addinin musulunci tun kafin hijira da zuwa lokacin hijira gaba ɗaya kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisin da mu karanta yanzu inni min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi kungin wa malihi wanda yafi kowa baiwa a kaina dangane da abokantakarsa da kuma dukiyarsa shine Abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ba shi da wani kudi sai da aka roke shi fa ya yadda a sa masa albashi shi da shi a bari shi bai yadda a dauki kudin baitul mali ana bashi ba albashi ran da ya rasu me ya faru kafin ya rasu sai da ya kira Aisha ya dauko wani mayafi mayafi fa gado da ake lullube jiki a kwanta ya fito da shi da wata baiwa da wani alfadari guda daya yace waɗannan na gwamnati ne aka ban in rayu da su in na mutu ku dauke su ku kai wa Umar kuma ta yadda aka yi wannan aka dauki waɗannan abubuwa kuma bayan sayyidina Abubakar ya rasu aka je aka yi wa sayyidina Umar lokacin sayyidina Umar shine khalifa shine har Abdurrahman ibn Auf yake ce wa sayyidina Umar yace haba Umar kai kuwa yanzu dan wannan abun waye uku da bawa guda daya ko baiwa da mayafi da alfadari ka hana gidan sayyidina Abubakar ka bar musu mansuliki sayyidina Umar yace idan shi Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya dauki cewa shine ya ta'assam yana jin zai saba wa Allah in ya rike waɗannan abubuwa dan me ni kuma zan bar masa in shi a fahimtar sa cewa barin wannan abubuwan saban Allah ne to ni ko ba zan bar masa ba tunda ya ce na baitul mali ne yafi ni sanin abin da yayi don haka a kawo shi na baitul mali ku duba ko gani dan Allah in wanda yake wannan shine shugabancin da yayi
to kuma me yasa a ce har ya kulla ya kulla makirsin da ya tura Aliyu kuma bayan wahalar da suka sha akan yada wannan addini a zamanin su mutane suka yi ridda shine ya yaki wanda suka yi riddan nan duk da cewa ɗan shi'a suna yaba wa ɗan riddan nan riddaddun na hakika a wurin shi'a sune mutanen kirki har suna zagin Abubakar cewa ya kashe musulmi ko ba haka bane Allah ya sauke to lokaci ya kure mana kuma mu gama wannan din ba mu bar shi ina ga zuwa mako mai zuwa zamu sake wannan mas'alar ta raziyatu umul khamis insha Allah ita ce zamu tattauna daga mun fita daga sira kuma kenan ko amma dai tunda a cikin sirar take kuma ta shafi abinda ake maganganu akan su kuma suna da muhimmanci to insha Allah zamu sake dawowa kanta mu ji maganganun malamai akan wannan hadisin na abin da ya faru ranar alhamis din da dukkan kuma dai matsalolin da suke da alaka da shi bi idnillahi ta'ala gurgudun hali tunda yau ya minti kadan muka samu a ciki dangane da wannan matsalar insha Allah mako mai zuwa abinda zamu tattauna kenan gaba ɗayan sa ma insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yassari mana al'amuru Allah ya ƙara shirye da mu Allah ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.